kama daga jihohin Benue, Rivers, Adamawa da Taraba ya zuwa jihar Kaduna. Muna na rigingimin da suka faru a baya-bayan nan da kuma yayin sanadiyar zubar da jini abin babu dadin ji musamman yadda aka kakkashe mata da kananan yara al'amarin da ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari kirawa shugaban yan sandan Najeriya har fadarsa ta Aso Rock da masa bayanin halin da ake ciki.
You know, we have various level of police in this country.
Professor jiran yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris kadan bayan ya gana da shugaban kasa cewa yan jaridu bayanin cewa koda ba ga matakai misali a jihar Benue ba ga commissioner yan sandan jihar da mataimakin Professor jiran yan sandan da ke wannan shiya wato AIG ya kuma tura mukallishin sa wato DIG dan samar da cikakken tsaro a jihar. Yayin da Sufetu Jinar ke wa shugaban kasa bayani anan Abuja, shi kuwa ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Bello Dambazau, na can birnin Fatakul din jihar Rivers, inda nan ma aka yi kashe-kashen.
Mr. President has shown so much concern.
General Dambazo ya ce shugaban kasa ya damu kuma ya tsadu musamman yadda ake hasarar dukiya da rayuka a halin yanzu muna duba baki ɗayan yanayin tsaron
general security situation
a jihar Kaduna baya ga kashe-kashe yayin da jihohin Adamawa da Taraba kashe-kashen ke daukar wani sabon salo. Dr. Umar Ardo tsohon malami ne a makarantar horas da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA dake Kaduna.
Constitution namu ya tsara akwai National Council of State, akwai National Defense Council, akwai National Security Council. Dukka tsarin mulki ya kana da su ne saboda idan wa'annan sun taso a kira su a kawo shawarwari yadda za a magance wannan. Amma kansan nan mutum ɗaya ne kawai zai iya kiran taron shi ne shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa bai kira taron wa'annan ba. Muna nan kamar amalan kere wanda ya tsinke a gangara, muna tafiya kawai sai halin da muka je muka zube muka halaka. A Adamawa yanzu haka nan da nake ma magana ana kashe-kashe ne kawai a sauran Adamawa. Duk gwamnatin da za ta ba ƙasa zaman lafiya ba, gwamnatin nan ba ta da hurufin zama a mulki, kowace ce ne kuma. Including one and gwamnatin Buhari.
Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Maimala Buni, ya ce gwamnatin nasu na fa yin kokari.
Dangane da zubar da jini ko a jihar Benue ko jihar Kaduna ko Adama ko Rivers, kowa ya sani lokacin da shugaban kasa ya kira jami'an tsaro akan wannan ya ba su kuma umarni na su je su tsayar da wannan abin da yake faruwa.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne sakamakon da wannan kokari zai haifar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka. Daga Abuja, Nigeria.